الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kaddartawarsa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na rana Asabar wanda ya daidai da 15 ga watan Safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 447 wanda ya dace ma tara ga watan 8 miladiya ta 2025 domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi na Matanul Akhdari fi fiqh ala mazhab Imam Malik wato matani na littafin Ahdari wanda yake bayani game da abin da ya shafi fiqhu akan mazhaba ta Imam Ahmad wannan ampul in ko a kunna shi ampul idan ba manta ba a satin da ya gabata mun gani bayani da malin ya kawo mana game da abin da ya shahi fasili da muke cikin shi shine fasili na abin da ya shahi tahara da malin ya kawo mana irin yanda idan najasa ta taba kayan mutun yaya ne zai wanke wurin da ta taba idan ta fatsin mishi ne ya rasa kuma zai wanke tufa gabaki daya da yanda bayani ya gabata an muka zo fasili na gaba shine na farullolin arwalla mun ga farilla arwalla guda nawa ne sune guda 7 bancin su muka ga sunnonin arwalla su ma mun gani sunnonin arwalla ga baki ɗayan su yau kuma da ikon Allah subhanahu wataala zamu tashi fada'ilul wudu wato mustahabbobi wanda suke na arwalla wanda abu ne wanda yake mustahabbi idan aka ce mustahabbi ana so wannan abun ka yi shi a cikin arwalla ka yana da kyawu yana cika maka wato arwalla ka ta zamanto ta cika wanda idan kai idan baka yi shewa ba a ce ba arwallaka bata yi ba amma sai dai akwai dan naqas bata zamanto ba cikakka irin yanda ake so ka ciko ka cika ta da komi da komi to wannan sune zan mu gani abinda malam ya kawo mana a wannan fasali kenan shine malam yace fasulun wa fada'iluhu yace daga cikin farloli na arwalla abu na farko malam sai yace at-tasmiyatu shine yin bismillah yace wasiwaku da yin aswaki wannan yace wazaida ala al-ghaslati al-ula da kari akan wankewa ta farko fil wajhi wal yadaini game da abin da ya shafi huska da kuma hannu da kuma ka kara da kawahuwa wannan yace wal bada'atu bi muqaddamir ra's da idan ka zo shahwar kai ka fara daga inda wato kanka yake farawa kenan saman goshi yace wattartibu as-sunan da jero sunnoni wanda muka gani a baya cewa wannan sune sunnonin arwalla to ana so su ma ka jera su yace wa qillatul ma'i 'ala al-'adwi da kankantar da ruwa akan kowace gaba kada ya zamanto kai israfi kai al-mubazziranci da ruwa yace wa taqdimul yumna 'ala al-yusra da gabatar da gabbai na dama kafin gabbai na hagun yace wa yajibu takhlilul asabi'il yadaini haka wajibi ne mutun ya zamanto ya tsitsihe ya tsotsin hannayen shi wai istahabbu fi asabi'ir rijlaini haka kuma an so mutun ya tsitsihe game da abin da ya shafi ya tsotsi na kafashi to wannan sune farloli da malam ya kawo mana abu na farko malam sai ya ce mana at-tasmiyatu yin bismillah idan ka zo arwalla abin da zaka fara da shi shine mine shine bismillah idan aka ce at-tasmiya ana nihin bismillah kuma bismillah shine kawai zaka ce bismillah ba sai ka ce ba ar-rahmanir rahim ita idan aka ce al-basmala da larabci idan aka ce al-basmala ana nihin ka kawo ka ce bismillahir rahmanir rahim amma idan aka ce at-tasmiya to wannan ana nihin ka ce kawai bismillah to wannan bismillah shi yasa zan mu gani dukkan ibadu abubuwa da yawa addini ya gabatar mana cewa idan zaka fara kai bismillah to ana nihin ka ce bismillah zan fara wannan abin da sunan Allah in zaka shigo masallaci zaka ce bismillah in zaka ci abinci zaka ce bismillah in zaka yi kaza zaka ce bismillah to duka wannan karantarwa ce ta abin da ya shafi shari'ar musulunci kenan wannan abin da mutum zai fara shine yace bismillah idan yazo zai fara arwalla sai abu na biyu daga cikin farloli wanda suke mustahabbai na arwalla malam yace wasiwaku da yin aswaki aswaki an so ana so abu ne wanda yake da kyawu idan mutum yazo yin arwalla ya fara yin aswaki kafin ya fara ma arwallar shi mun gani lokacin da muka zo wajen kurkurar baki muka ce yaya ake kurkurar baki ko an manta aka ce kurkurar baki a sa ruwa a kurkura a zubuda shine kurkurar baki ba a sa yatsa yatsa wannan aswaki kafin ka fara arwalla shi ake so ka dauki aswaki ka goge bakinka ka goge shi yasa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salatin a wata ruwaya ce ma a kulli wudu'i yace in ba dan ka in tsananta ma al'umma ta ba dana umurce su da yin aswaki tun lokacin da suka zo yin arwalla ashe aswaki yana da muhimmanci a rayuwar dan adam ya zamanto na farko ka gani sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana yin aswaki ha hadisi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aksartu alaikum fis siwak na yawaita muku akan game da abin da ya shafi aswaki kai yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata a ƙarshen rayuwar shi ma akwai aswaki yana kwanta bai da lahiya lokacin da Aisha kananta Abdurrahman ya shigo yaga aswaki a hannun shi yana yin aswaki sai manzo Allah yake kallon aswakin Aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son wannan aswakin ne ta tambaye shi shin kana so ne wannan aswakin ya mata nuni ta amso ta tsatsihe shi ta ba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake goge bakin shi haka hadisai da yawa sun zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare ma in ya falka yana dauko aswaki ya goge bakin shi haka kuma yace in ba dan kai ya tsananta mana ba da ya umurce mu a duk arwalla in muka zo mu yi aswaki a wani hadisi kuma yace da ya umurce mu duk sallah in za a kabarta sallah in ka zo manzo Allah yace da ya umurce mu da mun yi aswaki kawai bai so ne ya tsananta mana ashe yin aswaki ba karamin abu bane ba amma yanzu da zaka bincike mu gabaki daya zaka gani a cikin masallacin nan akwai mai aswaki to a gali ya ce yana da a to alhamdulillah to ka gani wannan shine sun ka rike abin cewa fa wannan abu da kace koyi ne da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lada kake nema a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma idan ka zo arwallahi ka huddo shi kafin ka fara arwallah kai aswakin sai ka maida shi aljuhunka sai zaman to kai bismillah ka fara arwallaka kun gani shi yasa nan malam ya kawo mana shi yace yana daga cikin wato fadail falloli wanda aka so mutun ya ringa yin su wato daga abin da ya shayi lokacin da zai yi arwalla abu na uku malam yace na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah icce na aswaki kowanne mutun yana iya yi da shi amma akwai wani icce wanda laka zamanin larabawa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawa suna yi da shi shine udul arak araka ake ce mishi udul araka iccen araka wata itaciya ce to wannan zaka gani yana da dadin yin aswaki sosai hatta idan yanzu misali a Saudiya in ka gani yanda ake saida aswaki akwai irin aswaki wanda zaka ga an je Saudiya ana kawowa na cikin leda to ba irin shi ba shi zaka ga mutum zai zo da dan bahu-bahun shi haka ya bude shi in ka ganshi ya bude ya aje aswaki haka zaka gani dan karami da zai saida maka shi a riyal uku kamar ka dauka kamar sanksan haka amma wancan wanda ake zowa da shi a leda mafi yawa zaka ga riyal guda ne kamar sansan kantifaran ne to wannan wanda aka ce ma yayi tsada din to wannan shi ake na itaciya araka ne yana da kyau wato mutum yana yin aswaki da shi itaciya sun ce tana da wani sinadarai kuma yana da kyau wajen yin wato abin da ya shafi aswaki amma abu ne wanda yake a bude to anan gaskiya wancewa awa sai dai an tambaya amma mafi yawa dai a Saudiya ana samun shi in mutum ya ga wani dan uwan shi ko shi ya tayi haji sai ya tambaya ina udul arak ya asum ya sai ya yi guzurin shi zaka ga kuma da yana jima ma mutum kamar da irin itacen badan da nan ka gani mutum ya cinye shi aswakin ya kare a yana jima ma anan akwai irin itaciyar wannan wadda ita ma tana yin aswaki misunanta naman ta sunan itaciyar nan ita ma ana yawan amma sai da aswaki zaku ga suna kawo ta ita ma wannan shi ma yana yi da kyau na'am ko muti tayyib insha Allah kenan wannan shine game da abin da ya shafi aswaki abu na biyu abu na uku da malam ya kawo mana sai ya ce azza'ida ala ghaslatil ula fil wajhi wal yadayn ƙari da zaka yi lokacin arwalla a wanki na daya da zaka yi arwalla misali in ka zo arwalla wanke hannu da zaka yi ko kuma gabbai wanda suke na huska da hannaye zuwa gwiwa hannu da kawahuwa wanda su ake wankewa uku wanda suke na cikin wajibai farlai wanda a arwalla dole sai ka wanke su to ƙari da zaka yi a na farko wannan duka mustahabbi ne mun gani a baya cewa an taba samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla so daya wata rana yayi so biyu wata rana yayi so uku to wannan ɗayan da zaka yi malam yace to duk soran da zaka ƙara akan wannan mustahabbi ne falalaci idan ka wanke so daya in ya wanku bai ka bukata sai ka ƙara kana iya ka bari a haka nan amma bai wanku ba sai ka ƙara wata rana zaka iya samun kanka ruwan da zaka yi arwalla da shi kadan ne kwarai kenan kaga sai ka yi matukar kokarin yanda zaka yi ɗaya kuma ka samu kowace gaba ka wanke ta da kyau shi yasa nan malam ya kawo ma yace alal wajhi akan huska da hannu zuwa gwiwa hannu da kuma kawahuwa wanda sune abubuwa wanda suke rukunai na abin da ya shafi wankewa wajen arwalla da fatan an fahimta kenan wannan shine malam yace ƙari da zaka yi akan wannan wanki na farko duka wannan su ma suna daga cikin falloli da abin da ya shafi wato mustahabbi abu na hudu malam yace albada'u bi muqaddamir ra's wato lokacin da ka zo shahwa akai kare zaman to ka fara shahwa daga gehen kanka a ka fara daga farkon kai kamar yanda muka yi bayani a karatun mu na satin da ya wuce kenan ka fara daga farkon kai shi ma an yi san wannan ya zaman to ka kai karshe kuma ka dawo wannan shi ma yana daga cikin mustahabbai na abin da ya shafi arwalla abu na biyar malam yace tartibus sunan wato ya zaman to ka jera wato sunnoni yani ne jera sunnoni shine muka ce wanke hannu wannan yana daga cikin wajibi ko sunna a karatun mu na satin da ya gabata sunna ne kenan kaga in ka zo ka yi shi kurkurar baki sunna ne ko wajibi ne sunna ne shi ma ka guyi shi to duka wannan ka jejjera su duk yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jera saka kai ma ana so ka zo da su haka nan kada ka gabatar da wani akan wani wannan shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na shidda malam yace qillatul ma'i 'alal adwi wato karkantar da ruwa akan wato gaba lokacin da ka zo wanke gaba kada ka zamanto kayi israfi me yake cewa israfi shine kayi almubazziranci da ruwa kawo ka zo misali famfo ne ka zo ka kure shi kawo ka zo ka ringa fatatatata haka da za a tare ruwan da kai arwalla guda da sai a ga ya kai wajen so guda a so ake kada ya zamanto wajen arwallaka ka ringa israfi ka ringa huce gona da wuri da iri wajen wato abin da ya shafi ruwa mun gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da muddu yake arwalla muddu ai mun san muddu da muke hudda zakatul fitr zakar kono ta karshen ramadan da ake huddawa to wannan muddu guda da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake arwalla kai ma yanzu kana iya jarrabawa fiya wata guda ka gani ka iya arwalla ko baka iya yanayi kware yanayi dan ni ba da fiya wata guda ina arwalla amma sai na rage wanda zan sha
ina ma basha
wani sai biyu wani sai uku to a kai kankantar da ruwa yanda kakka huce gona da iri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani sahabi ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake bakin teku gashi nan ruwa ne bakin tabki shi zai yi arwalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dauki daidai wanda zaka yi arwalla kada kai almubazziranci kaga bakin teku wakaki wanda ruwan gashi nan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna ma cewa shi musulmi a duk inda yake ba a so ya huce gona da iri akan lamarin shi to wannan shi yasa malam nan ya kawo mana shi kuma aya ce Allah subhanahu wataala yana faɗi mana wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin abu na bakwai malam yace taqdimul yumna ala al-yusra shine lokacin da ka zo yin arwalla ka gabatar da gabbai na dama akan gabbai na hagu shi ma yana daga cikin abubuwa wanda suke mustahabbi abu na takwas malam yace wa yajibu tahlilul asabi'il yadaini wa yustahabbu fi asabi'i al-rijlain yace wajibi ne idan ka zo arwalla ka tsatsihe yatsotsinka na hannu kaga nan duk ka tsatsihe su ka wanke su da kyau wani ya zo arwalla kawai in yayi haka shikenan a'a ka wanke ka sa hannunka nan ka wanke haka da kyau ka wanke duka ka tsatsaye su haka kuma su ma kawahuwa ya tsotsin kafa su ma ka sa ya tsaka duka ka wanke su bari mallan ta yi ma wajibi ne wajen hannu wajen kawa kuma yace ma mustahabi duk inda wata dauda wato zata shiga ta boye ana so kada ka bar ta wato face sai ruwa ya bi ta ka wanke ta idan wannan shine abu na takwas wanda hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tawadda'ta fa halil asabi'i yadaka wa rijlaika idan kai arwalla to ka tsatsihe ya tsotsinka na hannu da kuma ya tsotsinka wato na kafa abu na tara mallan yace wajibu ta halilul lihya al khafifa haka wajibi ne mutun ya tsatsihe gemin shi gemin kawai idan ya zawanto dan kadan ne kafa haka sai ka tsatsihe shi wajen arwalla kaga ka duka kana iya ka tsatsihe shi mallan yace amma idan ya zamanto wato me irin me kasumba ne haka idan kaga ai yayi yawa baka iya ba wannan in tsatsihe shi ga baki daya sai wani mallan yace ma bandage amma shi kuma idan ka zo wanka shi yasa mallan yace wajibu ta khaliluha fil ghasl walau kanat katifa amma in wanka ne ka zo wanka na ibada misali wanka na janaba kamar yanda zamu zo a gaba karatun mu na gaba mu gani yaya sifar wankan janaba take duka da kobi da komi yace to idan ka zo wanka wajibi ne ko geman yakka da yawa ce haka wajibi ne ka tsatsihe ta amma idan arwalla ce inda yawa ce bakin ka sa mata ruwa yayi amma an karama ce kamar haka sai ka tsatsihe ta wannan shi ma yace yana daga cikin abin da ya shafi wato sunnoni to wannan sune sunnonin arwalla wanda mallan wato ya ambata mana abubuwa guda tara mustahabbobin arwalla mustahabbobin arwalla wanda mallan ya ambata mana wato guda tara a cikin wannan fasali to daga nan fasalin game da abin da ya shafi bayani game da abin da ya shafi arwalla ya kare sai mallan zai bude mana sabon fasali da fatan an fahimta game da abin da ya shafi arwalla zamu iya rarrabewa tsakankanin menene wajibi menene sunna menene mustahabi wajibi mu yi dan muraja'a a gaggauce abubuwa wanda suke wajibi a arwalla sune wanda aya alqur'ani ta bayyana mana sune mine abu na farko huska abu na biyu hannu zuwa mirfakaini abu na uku shahwakai abu na hudu shine kawahuwa an fahimta wannan kenan wajibi ne mun gani kuma a karatun mu cewa in ka mance wani yaya zakai in kana cikin arwallai misali ka mance huska sai da ka kusa kafa sai ka mance ashe ban wanke ba huska ya zakai sai ka dawo kan huska ka wanke ta kuma sai ka ci gaba hannu kafa kaza da kaza mun gani wannan to wannan su wajibai sunnoni kuma fa wanke hannu kurkurar baki shakarwa medo shafakai da kunni kina wannan duk suna daga cikin sunnoni gaggautawa kada ka yi jinkiri ka wanke wannan hannun kana ta hira a zamanin da jama'a kafin ka zo wannan wannan ya bushe ana so ka gaggauta ko kuma ka tsaya can a wanke huska kana hira huskar ka ta bushe ko mi ka manta kai wajen minti 5 ana hira tukuman ka zo ka ci gaba da arwalla to wannan bai da kyau wajen arwalla to mustahabbobi kuma su ne yanzu muka gani wanda da farko ka fara da bismillah aswaki game da abin da ya shafi gabatar da dama akan hagun duka abubuwan da muka gani wannan sune mustahabbobi ina wannan ka gama abubuwan arwallaka to yanzu ga arwallaka nan tana nan lahiya lau to sai mallan zai maka sabon fasali shine fasalun fi nawaqidul wudu'i ahdasun wa asbabun fasalin da zai ma bayani game da ababan da suke warware arwalla da arwallan mun yi ta lahiya lau to he mallan zai bayyana mana wasu ababe wanda su kuma suke warware mana arwalla na'am to akwai shahwa akan kufi ita ce asali shahwa akan kufi almasfu ala al-khuffaini kai shahwa akan kufin ka guda biyu wannan ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda kufi akwai jawrab shine kamar safa duk da malamai sun yi sabani a wata irin safa ce zaka iya wato shahwa safa wadda take malamai suka ce mafi yawa dai safa wadda take da dan kabir wadda ba a ganin wato jikinka ba a ganin jikinka kuma ta zamanto tarihi ma kabri to wannan ya ne ake sashi ake shahwa akan wannan idan ka zo zaka yi arwalla misali kana so ka sa safa wanda zaka sa takalmi misali kafa ciki ko kuma zaka sa kofinka asali akan kofi ne sai kai arwallar ka cikakka na yi arwalla na wanke hannu kurkura baki shakaruwa wanke huska hannaye hakkawa na ida sai in sa susaitin nan koyi in sa kufin nan to yanzu lokacin da na sa wannan in a gari nake a zanna nake a gari to har zuwa tsawon 24 daga lokacin nan har zuwa 24 duk idan ya zamanto arwallata ta kare in nazo yin wata arwalla kawai zan yi shahwa ne a sama sannan shahwa idan aka zo ba ana shahwa ƙasa da sama bane a kawai nan ne sama zaka shahwa shikenan ka shahi sama nan ta dama ka shahi ta hagu shikenan amma da sharadin harko ka sanya sa akan mi akan arwalla zaka shahi sama shi yasa anan Aliyu sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da addini fa da ra'ayi ne yanzu idan ka zo shahwa kofi ina ne yafi dacewa ka shahwa ƙasa saboda ƙasa kake taka to sai shari'a tace ka shahi sama kaga addini ashe ba da ra'ayi bane to wannan ishahoi ya halatta kai ta amma da sharadin he kai mi sai kai arwalla lokacin da zakka sa kuma shi ma idan arwallar ta kai sababin karyewar ta shine abin da ya shahi bawwali ko kuma iska ko barci ko kuma bayan gari kaje kai kashi ko hutsari ko kuma iska ko kuma barci wannan guda hudun su ne idan ka arwallarka misali ta kare kenan karamin hadasi ne ya kare ma arwalla zakka iya shafa amma idan janaba ce to nan kuma he ka hudda shi koda baka yi ba ban tukatar ne sai ka hudda shi kai wanka tukun in ka sake sawa tukun zakka wannan kenan ya halatta mutun zai yi shafa a saman su amma matakar ya sa su akan arwalla shi kuma wanda yake bulaguro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi tsawon kwana uku wannan duka sauki ne shari'ar musulunci ta kawo ta yanda misali kana cikin bulaguro ka sa kofi duk lokacin da ka zo yin arwalla sai ka hudda kai kaza to akwai dan wahala sai shari'ar musulunci ta baka dama wato kana iya shafa akan shi na'am da fata an fahimta na'am insha Allah to shine kenan yanzu magani fasali akan mine akan ababen da suke warware arwalla malam yace nawaqidul wudu'i as ahdathun wa asbabun ababen da suke warware arwalla akwai ahdathun idan aka ce ahdath jami'i ne na hadas shine da Hausa kace kari da Hausa ana ce mishi kari ko kuma kace ababan ahdath sune abinda zai warware ma arwalla na fitsari ko bayan gari ko iska ko kuma wato abinda ya shahi wannan su uku ko kuma sai mazi su mani daga zan magani anan su kuma asbabun wani abu wanda yake shi sababi ne na warware arwalla sababi ne wanda yake warware arwalla zan mu zo in muka zo kan kowanne zamu fahimta da kyau to nan ahdathun malan da yace shine muka ce kari ababan da suke hutawa daga makharajaini wajen hutsari da wajen bawwa da wajen kashi to wannan su ake ce ma ahdath shine malam yace ma wa huwa al ahdathu al bawl miya al bawl shine hitsari malam yace wal gha'itu miya al gha'it shine bayan gari mutun yaje yayi kashi war rihu ita ce iska malam yace wal mazi da abin da ya shahi mazi wal wadi da abin da ya shahi al wadi wannan ababe guda biyar da malam ya kawo mana suniya ake ce ma ahdath ko kuma ahdath wanda idan kai ɗaya daga cikin su arwallaka ta kare kuma wannan su hadasi ne kai zamu zo mu gani sabubba to wannan abu na farko malam yace albaul shine hutsari da kai hutsari ka sani kai ma arwallaka ta yi ta kare sai ka jaddada arwalla idan zaka yi wato sallah haka abu na biyu alghaid shine kaje kai bayan gari Allah subhanahu wataala yace auja ahadun minkum minal gha'iti ko dayan ku yazo daga bayan gari yaje yayi bayan gari to dole idan yazo zai yi sallah sai yayi mi sai yayi arwalla war rihu abinda ya shahi iska kai ne kai iska arwallaka ta kare dole sai kai mi sai ka sake arwalla tukun zaka yi sallah sai malam yace wal maziyu shine ka fitar da mazi menene mazi shine wani farin ruwa da mutun zai huddo yayin da yayi shahawa ko kuma tunanin shahawa mutun zai huddo da wannan ruwan to daga ya huto sai mutun yayi arwallar shi ta kare walwadi kuma shine mafi yawa shi ma wani ruwa ne wanda yake hutawa idan mutun ya ida hutsari aglabi mafi yawa malamai suka ce an samu shi wajen wanda suke shekaru sun ja shi ake cewa wadi, shi ma idan mutun ya fitar da shi arwallar shi ta kare, to wannan duka hadasi sunan su. Daga kai guda daga ciki arwallar ka sunan ta kariyayya, dole sai ka sake wato abin da ya shafi arwalla. Wanda kuma anan almazi, idan ka zo zaka yi arwallai, dole sai ka wanke gabanka, sai ka wanke gabanka. Saboda akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Ali yarda Allah ta tabbata a gare shi, yake cewa kuntu rajulan mazza'an, na kasance mutum ne mai yawan fitar da mazi. Yace fastahaytu an as'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakanati ibnatihi minni, sai yace he naji kunyar ni inje in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, me hukuncin mutum ya fitar da mazi, me hukuncin haka? Saboda irin matsayin diyan manzon Allah da yake aure da ita. Yace yaji wannan, sai yace fa amartul miqdada, sai umurci wani daga cikin sahabbai ana ce mishi al-miqdad bin al-aswad, sai yaje tambayo mishi manzon Allah. Manzon Allah sai yace igsil yagsil zakarahu thumma yatawadda, au kama kala wata ruwaya yace igsil zakaraka wa tawadda, yace ka wanke gabanka sannan ka zo ka yi arwalla. Kinan mutun ne yake tunanin shahawa har mazi ya huto mishi, kinan abinda zai yi shine ya zo yayi tsarki ya wanke gaban shi, gaban shi kawai zai wanke ba tare da marena ba. Idan kuma ya taba jikin shi shi ma ya wawwanke saboda ya tsarkaka, idan ya taba tufa shi ya zuba ruwa, sannan kuma ya sake yin arwalla. Haka shi ma alwadi ba sai yayi wankawa, saboda wanka shi sai maniyi shi. Amma almazi wanda kawai shahawa ce, kadan shi shahawa har ya huto ma, muka ce horin wuta ne, horin ruwa ne, wanda baka tunanin lokacin da ya huto ma baka sani ba, kawai sai ka ji jikinka dai akwai abin da ya shahi abin da ya huto. To wannan kawai wanke gabanka zakai, sai zamanto kai arwala ba sai kai ba wato abin da ya shahi wanka. Shi kuma wadi shi ma idan ya huto, wato dole mutun sai yayi wato arwalla. Kenan wannan mun fahimci sune ahdas, sune mutun yayi hadisi kenan, sai yayi mi, sai yayi arwalla tukun yayi sallah. Sai mallam yace wal asbabu, su kuma wanda su kuma ba hadisi bane amma sababi ne wanda suke sa arwallaka ta kare. Abu nawar ko mallam sai yace an-nawmu saqil, barci mai yauni. Kaga mutum ba a ce ba kawai barci a karan kan shi kawai ya karya arwala, a'a sai kayi barci wanda yake mai yauni. Kuma saboda me yasa aka ce barci mai yauni? Saboda lokacin da kai barci baka san ba me yake guda, baka san ba me yake waruwa, zatta yu kayi iska kana barci. Kenan kaga ashe barci da kai mai yauni wanda baka san ba me yake waruwa, sababi ne kana ana tsoron ko kai iska, sai aka ce to wannan idan kai shi kai arwalla. An fahimta? Amma yanzu misali muna zamna ana, sai zamanto ana karatu ko kuma muna zamne, wani yana gangadi ana haka, amma duka yana jin abubuwan da ake, yana jin maganganun da ake, kaga ba barci bane yayi mai yauni, da duk maganganar da ake yana ji. Ai akwai irin wannan, wani gangadi gangada haka ka rike idan ka ka dan yikin, amma kuma duk wani mubaman da yake kusa da kai kana ji. To wannan qalilun ne, shi yasa malamai suka rarraba su, suka ce barci wanda yake da tsaho, wanda yake da tsaho amma wanda yake wato khafif ba mai yauni ba, wannan bai karya arwal. Yanzu mu zo mu zauna nan tun bayan magariba, misali kana zamna amma kana dan karihe idan ka kana dan gengede haka har lokacin isha'i, amma duk wanda ya shigo ka san wani ya shigo, ka san wani ya huta, duka kana jin mubaman in kowa, to wannan arwalaka bata kare ba, kaga wannan kayi shi mai tsaho. To amma kai ne yanzu muna zamna anan muna karatu, sai ka dan yi haka kawai, barci sai ya dauke ka minti biyar, wani ya shigo nan yayi magana ko yayi wani abu yayi kaza yayi kaza, ya huta, sai muka ce wane, sai ka ce ina jin kuwa, sai muka ce to wa shigo yanzu, yace a ba wanda ya shigo. A to kaga wannan barcin naka mine yayi yauni, to wannan sai ka mimi ne, sai ka sake arwalla. Kenan mun fahimci kenan barci kenan idan mai yauni ne ya kai baka san ba abin da ya faru, to wannan arwallaka sai ka sake ta. Sababi ne wanda yake karya ma arwalla, wanda zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, zaka ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zasu zauna a masallaci suna jiran Annabi ya zo ayi isha'i, ayi sallar isha, har zaka ga har suna gangadi suna buga kai haka da junan su, tunda a zamanin ake ana gangadi, amma daga Annabi ya huto as-sala haka ake tashi ayi sallah. Kina wannan yake nuna maka cewa idan barci duk tsahon da yayi ko awa nawa kai, in dai ba mai yauni bane ba, wanda baka san ba abinda ake yi to wannan bai karya ma arwal zaka ga mutum kuna zaman misali na ana zauna ana karatu amma ya haka yana barci amma yana gyada kai ko yana kada hannu sabai dirke barcin nashi ba barci bane hankalin shi yana nan saboda barci ka sani sare daga barci ya dauke ka ba wani gyada kai baka san ba me ake yi to wannan shine barci wato mai yauni kenan wannan sababi ne wanda yake karyar wala abu nabi mallam yace wal igma shine mutun ya suma mutun ya suma to shi ma sababi ne wanda arwallahi shi ta kare saboda ya suma bai san ba abin da yake bai san ba abin da ake jin shi da ganin shi da shaka da wani waye duka bai san ba me yake shaka bai san ba me yake bai san ba me saboda mutun yana iya suma ya zaman to har wani yayi bawwali ko wani abu makamancin haka to wannan duka yana daga cikin sababi shi ma wanda yake karya wato alwala abu na uku mallan yace wasukar as-sukuru shine wato maye mutun yazo yana maye ka gani maye miye maye shine tahiyar da wato hankali shine tahiyar da hankali hankalin ka ya gusa wanda maye ba he ka sha wani abu maye ba akwai tsananin fushi tsananin hushi ma yana sa mutun yayi maye mutun yayi hushi zai kai idan shi ma bai ganin miye a gaban shi zai kai mutum ya ringa ganin abinda ma bai san ba ya faɗi kaza shi sa yana daga cikin sharadin saki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya cewa dukkan irin wanda ya saki a irin wannan yanayin ba ya tabare irin yanayin fushi ka shiga hankalinka ya gusa ka kai kana wani maye maye to wannan ba ya tabare shi kenan shi ma idan mutum ya shiga irin wannan yanayi to shi ma sababi ne wanda yake sa mene arwallashi cewa wato ta kare abu na hudu mallan yace wal junun shine wato hauka mutun ya samu tabin kwakwalluwa dan lokaci misali in yana da arwallahi dan samu to ko ya dawo daidai to arwallashi wato ta kare dan mutun ya samu tabin hankali alqalami ma lokacin ya dau an dauke mishi badantana abin da ya shafi arwalla sai mallan yace wal qublatu walamsil mar'ati in qasada ladza aw wajada al qubla shine sumbata mutun ya sumbaci matar shi ko ya sumbaci mace to shi ma anan amma alqubla akwai sharadi da ake dora mata kai ne ka sumbaci matarka idan ka ji dadi da sumbatar wannan da ka mata to arwallaka ta kare idan ka ji dadi da sumbatar wannan da ka mata arwallaka ta kare amma kana iya sumbata la sai ma misali wajen larabawa zaka ga su gaisuwa ma in suka zo da mutun zaka gani a sumbaci hannun shi a sumbaci goshin shi su ba komai bane a wajen su kana ya sumbaci yaro ya sumbaci matar shi duk wani ba komai bane ba a wajen su to amma ku a wajen ku in ka zo kama matarka sumbata in ka ji dadi arwallaka wato ta kare amma in baka ji dadi sumbata ce adi ka sumbace ta kawai baka ji wani abu na shahawa ko shawarka ta motsa ko wani abu to wannan babu arwallaka tana nan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karan kanshi yana sumbatar matan shi kuma ya hutu ya zo masallaci ayi sallah yana sumbatan matan shi kai yana dauke ma da azumi amma dai wannan game da mutum wanda yake da shahawa wanda take kusa abu ne wanda yake da hadari mutum wanda ya zamanto ya nisanci irin wannan sai mallan yace walamsul mar'ati in qasada ladza da taba mace mutum ne yazo ya taba mace in ya ji dadi shi ma arwallashi ta kare aw wajada ko kuma kai ne misali ka zo ka taba mace da niyyar ka ji dadi arwallaka ta kare amma kai ne ka zo kana tsaye ko ka shigo kasuwa wata mata ta zo ta bangage ka ta wuce kaga ta taba ka ka taba ta arwallaka tana nan matukar baka ji ba dadi amma ta zo ta bangage ka ta wuce he da ka juya he kaga mace ce sai ka ji dadi to arwallaka ta kare an fahimta ta wuce eh sai ka ji dadi to arwallaka ta kare saboda taba wannan da ka ji dadin lazzan nan da ka ji to shi zai zamanto ya sa arwallaka wato ta kare sai mallan yace wa masu zakari bi batinil kaf da mutun ya taba gaban shi da abin da ya shafi cikin hannun shi shine mutun ya taba gaban shi da cikin hannun shi mubasharatan kuma ba tare da wato tufa ba ko kuma wani shamaki tsakankani to shi ma wannan yana daga cikin sabubba wanda suke zamantawa sun karya arwalla duk da akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza massa ahadukum zakarahu falyatawadda duka mutumin da ya kama gaban shi ya taba gaban shi shi sai malamai suka ce babu wani shamaki tsakankaninka da tufa hannu amma in bayan hannunka ne babu wannan amma wasu malamai suka ce dalilin wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama hiya bid'atun minka ai wani jiki ne daga cikin jikinka kamar ka taba hannunka ne ko wani abu sai malamai suka dora kaida to in ka taba gaban naka da shahawa an fahimta ka taba gabanka da shahawa to lokacin arwallarka ta kare amma kai ne kawai haka ka zo kana wani abu ka taba gabanka ka shahi gabanka ba tare da wani shahawa ba ko wani abu malamai suka ce arwallarka wato tana nan bata kare ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu to wannan su ne abubuwa guda shidda ko kuma ce guda bakwai wanda malam ya kawo mana wanda cikin su sabubba ne wanda suke mi suke kariya arwalla wancan kuma na farko guda biyar su kuma menene ahdath hadasi ne wanda shi direct kawai ya kariya ma arwalla kina yanzu mun gani wasu abubuwa guda 12 wanda duk lokacin da ka samu kanka ɗaya daga cikin su to arwallarka ta kare to sai malam ya zo mana kuma da wasu bayani shine sai malam ya ce wa man shakka fil hadathi wajaba alaihi alwudu illa an yakuna muwaswisan fala shay'a alaihi dukkan mutumin da yayi shakka yayi kokonto akan wato wani hadasi akan shin arwallar shi ta kare ko kuma yayi bawwali ko kuma ina kokonto shin nayi bawwali ko kuma nayi iska ko kuma nayi bayan gari to malam yake wajaba alaihi alwudu na'am to wannan bai kariya ma arwalla kamar misali mutun yayi arwalla sai wani abu ya karce shi ko ya buge har jini ya guto to wannan bai kariya ma mutun wato abin da ya shaye arwallar shi kawai abin da zaka yi shine ka samu ka dan wawwanke ka wanke ka gusar da abin da ya shaye jinin sai kai sallar ka ko da ma kana sallar kuma wani abu ya cije ka har jini ya guto wannan kuma shi ma bai bata ma wato abin da ya shaye sallar ka da fata an fahimta to malam yace dukkan mutumin da ya samu kokonto akan hadisi akan wani hutsari ko bawwali ko iska to sai malam yace wajaba alaihi alwudu illa an yakuna muwaswisan fala shay'a alaihi to nan wajibi ne akan shi yayi arwalla sai dai in ya zamanto wato wasiwasi ne yake to anan babu komai akan shi duk da nan akwai magana ta malamai wanda akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi kokonto nan malamai suna bambanta tsakankanin kokonton da ka samu wato a cikin sallah ne ko kuma a wajen sallah idan ya zamanto kokonto ne kake a cikin kahin ka shiga sallah shin wai ne ina da arwalla ko kuma banni da arwalla to yanzu abin da yake kan karshe ne kawai kai arwalla kahin ka shiga sallah to amma idan ya zamanto kokonto ne nake a cikin sallah kuma to a cikin sallah din kokonto kake ko akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kai mishi kuka cewa ya rasulullah dai daga cikin mu a cikin sallah shi yuhayyalu ilayhi yana ana raya mishi annahu yajidu shay'a fi salat cewa yana jin wani abu kamar yayi iska yana cikin sallah to sai manzon Allah ya baka kaida yace dukkan mutumin da yake cikin sallah wannan raye-rayen ya zo mishi to fala yansarif manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ya cire sallar shi hatta yasma'a sautan aw yajid riha har sai yayi ƙara ko kuma yayi iska wari kai ne kana sallah saboda mine saboda shedani yana zawwa a mutun yana sallah yazo daidai a duburan mutun ya ringa jan gashi sai ka ji kamar kai iska ko mafi yawa wannan wasiwasin shedani da yake zo yayi zo ma cikin sallah zaka ga kana zamna baka da arwalla baka wannan lafiyar kalau amma da kai arwalla shikenan akwai wani yana bani labari wallahi yace shi kahin sallah shi in yayi arwalla Allah yake yi sallah nace kai wasuwasu nan ka yayi yawa sai kahin ya zo masallaci sai yayi arwalla biyar in yayi ya kamo hanya kawai sai ya ji tawarware to wannan duka wasuwasi ne na shedani so yake yayi maka di yanda zaka yi ka rasa yami shi dai duk wani abu wanda dai zaka nema ka kusance ubangiji subhanahu wataala ka samu falala da lada ya karu to shi yana nema ya dakile ma dan Allah yace inna shaytana lakum adu fattakhizuhu aduwa shi dan makiyin mu ne mu rike shi maki yace sai ya arwalla biyar yaje ya yi arwalla ya kamo hanya ya ji tawarware ya koma ya saki ya dawo ya koma ya saki ya dawo to irin wannan duka wasi wasi ne in ka samu kanka irin wannan kuma ka yawaita istighfari ka yawaita karatun alqur'ani hai abin ya zaman to ya hutan maka to kana cikin sallah sai wannan abin ya zo maka sai ka ji kamar kayan iska to a lokacin kada ka huta daga sallah har sai ka ji ƙara ko kuma ka ji wari idan baka ji ba ɗaya daga cikin wannan kawai ka zamna daren da kamar arwallarka tana nan ka durme hancin shedan ka ce arwallata tana nan ka ci gaba da sallarka akwai kukara kuma da zaka ji na ciki kukan ciki misali ko cikin ka yana ka sha wani abu ko wani abu ka ji cikin ka yayi kululululu wannan shi bai ya karya ma arwalla saboda shi ba iska bane ba kuma bai daga cikin ababen da suke karya ma arwalla an fahimta kinan idan mutun kokonton da yake wannan na cikin sallah to anan sai malamai suke maka kulasa yaushe ne shakka zata sa ka kai arwalla suka ce idan ya zaman to shakkar da kake kana yin ta ne akan wato wani abu da ya karya ma arwalla ko kuma wato abin da ya shahi wani sababi tare da kai sanin cewa fa kai arwalla misali kai ne kai arwalla ka zo ka zamna kai lokacin sallah yi sai kake ta tunani an ya kwada zuba na shiga na yi bawali ko ban yi ba ko na yi iska ko ban yi ba to bayan shi na yi arwalla kaza ina kokonto to anan malamai suka ce ka sake yin arwalla abu na biyu irin shi malamai suka ce ka ringa kokonto akan na yi arwalla ina da tabbacin cewa ni na shiga ban daki na kama ruwa dazu to da na huto shi na yi arwalla ko ban yi ba an fahimta da na yi arwalla ko ban yi ba to anan malamai suka ce ka zubar da wannan ka je ka sake yin arwalla ka dauka kawai bakkar arwalla ka sake yin arwalla abu na uku shine kana tana cewa fa kai kai arwalla kuma kana tana da cewa ka shiga ka kama ruwa a bandaki duka biyu to ka san ba wanne ne ka ware shin arwallan na fara ko kuma kama ruwan ne na fara a'a wai duka kai duka kana tuni ina tuna nayi kama ruwa ina tuna nayi arwalla to amma na manta wanne ne na fara yi kamar daban-daban ne ne ba wai in zaka yi ba a gali ba in zaka yi arwalla ba yanzu misali an yi da sallah da ka tashi bayan wajen ƙarfe 10 misali sai ka yi arwalla can wajen ƙarfe 11 kuma kana yin bawwali sai ka shiga bayan gari ka yi bawwali ka huto kuma kuna zamna a waje guda kaga wajen ƙarfe 10 ka yi arwalla wajen 11 kuma ka yi bawwali to ka mance wanne ne ka fara yi yanzu 12 ta yi ko ƙarfe 1 ta yi za a yi sallah to ka mance wai dazu arwallar ce a bawwali ne ne da nazo na yi arwalla ko kuma a'a arwalla ce da nayi kuma da aka jima can na sha ruwa na yi kaza na je na yi bawwali da nazo ban sake ba wata arwalla to kaga irin wannan da fata an fahimci surai to irin wannan shi ma in ya same ka sai ka koma baka yi ba arwalla sai ka sake arwalla yana wannan duk irin wannan kokonton da zai zo maka in dai ya zamanto a wajen sallah ne kana da damar zaka iya samu yaqini misali ina sallah nayi Allahu Akbar to sai zo mun ashe da muka huta magariba mun zamna ni naje nayi bawwali da na dawo ban yi ba arwalla muna zamna kawai isha muka zo muka yi muka zo na shiga sahu kenan yanzu na san mene na san ban da arwalla to a lokacin kawai zan ja baya saboda ba arwalla an yi sallah bai ba sallah zan ja baya in je in yi arwalla ta in dawo in riski abinda na riska na abinda ya shafi sallah amma in kokonto ne ya zo maka cewa kamar nayi iska kamar ban yi ba a cikin sallai to wannan shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fala yansarif kada ka huta hatta tasma sautan aw tajid riha har sai ka ji iska ko kuma ka ji wato abin da ya shafi ƙara Allah subhanahu wataala ya datar da mu da fatan an fahimta to sai malamin yake cewa waman shakka shine ko illa an yakuna muwaswisan fala shay'a alayhi kenan shine idan ya zamanto waswasi ne kake na cikin sallah malamin yace fala shay'a alayhi babu wani abu wato a tattare da shi sai malam yace illa ina ne miki wajibu alaihi ghasl al-zakar kullahu min al-mazi yawa sai malam yace kuma wajibi ne akan ka ya zamanto ka wanke gabaki ɗaya gaban ka min al-mazi lokacin da ka fitar da mazi mun gani mazi cewa mutun ne zai ji sha'awa har ya fitar da mazi ba tare da ya sani ba to lokacin da ka fitar da mazin nan idan ka zo wingi wankewa gaban ka gabaki ɗaya nan ne ko mun tsallake wani waje nan ne gaban ka gabaki ɗaya zaka wanke gaban ka gabaki ɗaya wala yaghsilu al-unsayaini ba tare da ka ba ɗan marena ba sai ka wanke su ba malam yace wal maziyu zai fasarta maka miye mazi yace wal maziyu abinda ake ce ma al mazi huwa al ma'u al kharij inda shahwati sughra bitafkirin aw nazra aw ghayrihi shine wani ruwa da yake fito ma mutun yayin da kai tunanin sha'awa bitafkirin na tunani ne kai aw nazra ko kuma kallon misali matakka ce kai ko kuma wata amma zai yauto ma ko kuma wani abu makamancin haka to wannan shine ake ce ma mazi dole ya zamanto mutun ya zamanto ya wanke gaban shi gabaki ɗaya kuma yana daga cikin ababen da suke karya ma mutum wato abin da ya shahi alwala to wannan shine karshen fasalin nan da malam shi ma ya kawo mana wannan fasalin yana mana bayani ne kan abin da ya shahi wato ababen da suke wanki suke karya ma mutum alwala sannan kuma yayin da mutum ya kasance yana kokonto shi ma ga yanda zai muka ce abubuwa guda 12 sune malam ya ambata mana anan suke kakkarya alwala abu na farko malam yace shine albaulu shine hutsari na biyu bayan gari na uku shine iska na hudu shine almazi na biyar shine alwaji sai kuma su wanda suke sabubba daga ciki akwai annawmu saqil na shida barci mai yauni na bakwai shine aligma shine mutun ya suma na takwas shine mutun ya zamanto yana maye na tara shine mutun ya zamanto akwai junun akwai hauka tattare da shi na goma shine sumbata yayin da mutun ya sumbaci wata mata da shahawa na sha ɗaya shine taba wata mace da nihin shahawa ko kuma kaji shahawai shine ka taba ta da niyyar kaji shahawai ka zo misali zakka taba ta anan malam wata rana malam yana ba mu misali kai ne wata mata ta zo hucewa sai ka zo da niyyar ka yi shahawa ka taba ta kai ne sance ta haka sai ta goce sai ka je ka fadi ko ka bugi wani abu to wannan niyyar da kai na ka ji shahawa har kai wannan ka tahi to anan sai ka sake arwala shine malam yace in kai haka nan in tayi karatu yace ce to tashi ka je ka yi arwala tace ta tashi ka je ka yi arwala to sai muka ce kuma awwaje da ha shine ko yi jita shine mace ta taba ka sai da ta huce sai ka juya sai ka ga mace ce sai ka ji dadi to shi ma arwalaka wato takare na 12 shine mutun ya taba gaban shi da wato batinin hannun shi da cikin hannun shi duk da mun gani akwai wato bayani na malamai akan wannan masala sai kuma lokacin da kake kokonto akan arwala mun gani misali in kahin ka shiga sallah ne ga yanda zaka yi in kuma cikin sallah ne ka samu yaqinin cewa fa banni da arwala to abinda zaka yi shine ka fita ka je ka yi arwala idan kuma wasiwasi ne kake cewa shin arwallan nan tawo kamar nayi iska yanzu cikin sallan nan kamar ban yi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka zamna kada ka huta har sai ka ji ƙara ko kuma ya zamanto ka ji wato abinda ya shahi iska warinta kenan to sai malam yace mana da 40 ne ake sallah ko mu shiga ko kuma akwai tambayoyi nam in akwai wanda yake da tambaya nam to wannan game da abin da ya shafi naman raƙumi kwanaki mun yi bayani kan shi mun fara bayani naman raƙumi yana daga cikin ababen da farko yana karya arwala misali mutum ya ci naman raƙumi to arwallar shi ta kare sai ya sake yin arwalla to sai kuma aka samu wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa ƙarshen lamari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar al'umma akan shi shine barin yin arwalla daga dukkan abin da aka riga aka dawa shi. Sali abinci ne nama, ya shiga naman rakumi ne, inda matukar an dafa an ci wannan naman, to wannan ba sai kai arwalla ba daga ƙarshen lamari. Idan a duk da haka na akwai wasu malamai wanda suke gani har yanzu akwai wannan hukuncin na cewa in ka ci naman rakumi, an yanka rakumi ka ci arwalla ka ta kare sai ka sake arwalla. Ai amma dai in ka sake tana yi, in baka sake ba ma ganin da wancan malamai sun yi bayani cewa arwalla ka fata tana da, saboda a gali suna wannan da rakuma kenan. Na'am ishe eh insha Allah. Na'am. Eh wannan na gane. Na'am na'am. Wannan tambayar nan ta gabata ko? A farko farkon karatun mu. Kai ne eh wajen najasa da muka yi bayani. Kai ne misali kai arwalla. Da kai arwalla zaka zo masallaci, yanzu muna cikin lokacin damuna. Sai zaman to ga ruwa zaka tsallako. To wannan ruwan zaka duba shin wannan ruwan najasa ne ko ba najasa bane ba? Yana da najasa ko bai da najasa? In yana da najasa ko bai da najasa da farko, hukuncin bai iya karya ma arwalla na farko. Bai iya karya ma arwalla. Ruwa ko kana da arwalla ka zo kai kwasa kwata. Ai mun san kwata ko? Kai kai kwasa kwata ka huto, arwallarka tana nan bata kare ba. Matukar babu wannan abubuwan da muka gani sun faru. Sai dai yanzu to zan mu duba mu dawo kan abin da ya taba ka. Shin najasa ne ko ba najasa bane ba? Idan misali kwata ce ka san wannan najasa ce. Dole duk inda ya taba ka in ka ne ka hudda suka wanke jikinka ka zo kai sallah. In kuma kawar kace ta taba ka wanke jikinta. Shine muka bada misali kai ne ka zo ka zo masallaci. Wani yayi kashi kan hanya yayi ka taka. Kinan ka zo mi zakai? Kawai daidai inda kashin ya taba ka zaka sa ruwa ka wanke shi ka zo ka wannan. To kai ne ka tsallako ruwa. Ruwan sama da ake yin nan. To ruwan sama he ka gani daidai inda ka zo ka tsallaka zaka tsallaka ga wasu suna zubo ruwan gwalalo. To kaga ruwan menene? Ruwan najasa ne. Inda ya taba ka in ka zo kana iya ka dan wanke kawahuwanka saboda ka huta da wannan kokonto. Amma in ruwa ne wanda yake adi wannan kahin ya zo wajen ka ma tana yiwa yawonku. Saboda ruwan a lokacin ne ake yin shi. Misali kana iya zawa ka tsallaka ruwa ba tare da ka taba ruwan, amma dai ba ruwan najasa bane ba. Ruwa ne kawai wanda ƙasa ce ta yi mi ta juya shi ta sake mishi kala. Kenan wannan bai baka da bukatar wani abu, sai dai in ka gani najasar da ka taba wannan sai ka wanke. Amma arwallaka arwallaka tana nan. Mun ga yi arwalla ba ta karewa sai dai abubuwan wa'annan sun zamanto sun faru. Na'am. Na'am. Bai tsayawa. Eh kana iya hucewa. Kana iya hucewa. Tunda ai hucewa yake, yana zawwa yana hucewa. Zai koma irin hukuncin da akwai in karatu ya zo zan magani irin hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani ma kan mutun ya zo ya yi hutsari a ruwa wanda yake dawwamamme. Manzo Allah ya ce allazi la yajri. Hani ne manzo Allah ya ce kada kai hutsari a cikin wannan ruwan wanda gashi nan. Saboda in ruwan gashi nan kai hutsari, yau wani ya zo ya yi hutsari wannan yayi sai ya zamanto ya koma najasa. Amma wanda yake hucewa dan kai hutsari ta huce. Ya huce ta tahi. Shine nan ma in an zubo gwalala kana gani kahin ya gamu ma kana gani inda yake hucewa. Misali to ya huce kuma kahin ya tai ruwan ai yana da yawa, ai mun gani cewa idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmilu al-khabath. Yanzu misali kana da shato ruwa, lokacin da muka zo bayani kan ruwa kace kana da ruwa da yawa, sai yaro ya zo ya ma hutsari a cikin ruwan nan. Kamar yanzu irin shato wannan wanda ake dora, yaro ya hutsari shikenan wannan ruwan zubda shi zai sha ma kai, saboda ai ruwan yayi karihin mi yayi karihin hutsarin. To haka shi ma na najasa misali in ya zamanto ya yi karhin ruwan, in ruwan ya yi karhin ta kenan ba zai zamanto ba ya sa ma najasa, kana iya kauce ba tare da wani ka wanke ba wasu abubuwanka. Na'am. To ina gani nan za mu dakata kenan, dan gobe mu tashi fasali na gaba kan daidai fasali. Da fatan abin da muka faɗi daidai, Allah ba mu lada kuskure, kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shahi shi daga cikin zakatanmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.